بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا يمتنا 27 جوات الرجب هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم daga Makka zuwa Madina 1447 daidai da 17 ga watan 1 miladiya ta 2026. Kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na Mus'ab bin Umair dake cikin wannan unguwa ta Hausawa Zuro da cikin birnin Kano, domin ci gaba da karatu a cikin littafin Ahkamul Jana'iz wa Bid'ah na babban malami Al-Allama Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Wannan kuma shine darasi na 31 a cikin wannan littafi. A darasin da ya gabata mun karanta gaba ta 65, gabar da malaiki ke cewa wa idza lam yujad ma'al imami ghayru rajulin wahidin fa innahu la yaqifu hiza'ahu kama huwa sunna fi sa'ir salawat. Idan za a yi sallar jana'iza sai ya zama daga liman sai mutum daya mamu, to shi wannan mamun ba zai tsaya a gefen liman, ma'ana daman liman, ba kaman yanda sunna ta gudanar akan salloli na yau da kullun, sallolin farilla. A'a, idan daga liman sai mamu a sallar janaza, to shi mamu din zai tsaya a bayan liman ne, ba a gefen sa ba, saboda hadisin da ya gabata a mas'ala ta 62 fatakadda yake cewa فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو طلحة وراءه وأم سليم وراء أبي طلحة ولم يكن معهم غيرهم. قبت ستن دا شدا شوغبا كومت مكين شوغبا توسون أحق دجل لمنشي أسلر قاوة فيدا سل جنازة فيدا شي ولي ممشي شما ونسبي دا حديث أبي حازم wanda mun karanta shi a darasin da ya gabata. Sannan hadisin Abi Hazim inda yake cewa na halarci ranar da Al-Hasan bin Ali ya rasu, sai naga Al-Husayn ibn Ali yana cewa Sa'id ibn Al-As, a lokacin Sa'id ibn Al-As shine kamar gwamna, wa yad'anu fi 'unuqihi wa yaqulu, yana ce masa taqaddam, shiga gaba ka ja sallah. Falaula annaha sunnatun, ba dan shugaba in yana nan shi zai ja sallar janaza ba, to shine kuma ya dace da sunna hakan, ma kaddamtuka, to gaskiya da bazan gabatar da kai ba a kan yin wannan sallar janaza. Lokacin shi kuma Sa'id ibn al-As shine kamar gwamnan Madina a wannan lokacin, saboda akwai dan takun saka ko rashin jituwa ko fahimta tsakanin su. To wannan din mun karanta shi a darasin da ya gabata. Sai gaba ta 67, fa idza lam yahdhur al-wali aw na'ibahu, gaba da malaiki ke cewa idan shugaba bai halarto ba wajen sallar janaza ko kuma mataimakin shugaba, to fal ahqu bil imamati, wanda yafi dacewa ya ja sallar janaza, aqra'uhum li kitabillahi, wanda yafi kowa haddan littafin Allah azza wa jalla, summa ala tartib alladhi warada dhikruhu fi qawlihi, sannan sai kuma a tafi a tsarin da ambatan tsarin yazo cikin fadin Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillahi fa in kanu fil qira'ati sawa'an فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه هزوا كشان حديث wannan sai nuna wanda yafi kowa haddan littafin Allah shi zai jagoranci mutane sallar janaza mun kuma karanta hadisin Amr ibn Salima da cewa shi yaro ne karami amma kuma shine limamin mutanen wato kabilar su saboda yafi kowa haddar littafin Allah mai girma da daukaka ina fata an gane qala al muallif rahimahullah akwai gaba ta 68 idan aka samu gawar waki masu tarin yawa maza da mata an hada su a guri to sulliya alaiha salatan wahidatan liman zai sallace su sallah guda daya sai a sanya maza ko da ƴan ƙananan yara ne a sanya su kusa da liman wato jana'izan mata su kuma ta zama can tana gaba ita kuma tana kusa da alƙibla shi ma saboda hadisin Nafi an Ibn Umar qala al muallif rahimahullahu ta'ala athani an Ammar maula al harith ibn Nawfal hadisi ne biyu game da wannan mas'ala ta halaccin ko kuma shar'antuwar gawar waki da yawa a hada su guri guda bayan an shirya su kai a musu sallah guda daya mun karanta hadisin farko na Nafi an Ibn Umar wanda ya tabbatar da haka hadisi ne biyu shine hadisin Ammar maula al harith ibn Nawfal wato hadisin Ammar maula al harith ibn Nawfal annahu shahida janazata ummi kulsum wa ibnha Ammar maula al harith ibn Nawfal ya halarci sallar janaiza ta ummi kulsum da ita da danta wato ummi kulsum ya gidan sayyidina Ali kenan faj'ala al gulama mimma yal al imama duk da yaro ne karami amma da shi Ammar maulal harith yake cewa da na halarci gurin sallar sai naga an sanya yaran mimayil imam kusa da liman wa wudi'atil mar'atu ita kuma matan macan aka ajiye ta wara'ahu a bayan wancan wato a gaban shi wato wannan yaro fa salla 'alaiha liman ya sallace su akan haka ya salla akan ta haka fa ankartu zalika sai ne inkarin haka daga gare shi cewa wato fa ankartu zalika alaihi sai ne masa inkari dan me yasa ya haka wa fil qaumi ibn abbas wa abu sa'id al khudri wa abu qatada wa abu huraira amma fa a cikin mutanen da aka yi sallah a wannan lokacin akwai ibn abbas akwai abu sa'id al khudri akwai abu qatada akwai abu huraira radiyallahu anil jami' fasaltuhum an dhalika dukkanansu na tambaye su game da haka faqalu hadhihi sunnah suka ce haka sunnah take wannan ita ce sunnah yanda kaga an yi dinnan haka sunnah ta tanadar ko ta koyar akhrajahu abu daud imam abu daud ya fitar da wannan hadisi a mujalladin sa na biyu shafi na 66 wa siyaqu lahu wannan lafazin da muka ji lafazin shi ainihin imam abu daud wa min tariqihi al bayhaqi kuma ta hanyar sa Imam al-Baihaqi shi ma ya rubuta hadisin a mujalladin sa na 4 shafi na 33 wa an-Nasa'i da Imam an-Nasa'i a mujalladin na 1 shafi na 280 wa ziyadatani lahu qarin guda biyu duk da aka samu ziyada a cikin ruwayar duk gabaɗin su na Imam an-Nasa'i ne wa isnaduhu sahihun ala shart muslim amma kuma isnadin hadisin wato yana da inganci a bisa sharadin Imam Muslim wa qala an-Nawawi Imam an-Nawawi a mujalladin sa na 5 shafi na 224 yake cewa wa isnaduhu sahihun isnadin wannan hadisi sahihi ne wa Ammar dinnan kuma hadha tabi'iyun tabi'i ne maula libani Hashim bararran bawa ne na banu Hashim wattafaqu ala tawthiqihi din malamai sun hada kan wasaka shi cewa hadisi wato wannan mutum thika ne amintacce ne وقال البيهقي امام البيهقي رحمه الله ايتي ورواه حماد بن سلمة حماد بن سلمة يروي حديثي عن عمار ابن ابي عمار دغ عمار ابن ابي عمار دون كيفيه الوضع بنهوي ان غانيكو اما a wannan ruwayar
ba tare da kayfiyal alwad'i wato yanda aka ajiye gawo wacin ba in an hadu in gawa ta zama da ta maza da mata to a wannan ruwayar mun ji wacce ruwaya ta farko an nuna cewa maza su ne za a jera kusa da liman mata su kuma suna can kusa da alqibla an gane ko to a wannan ruwayar da muka karanta ita kuma ruwayar Hammad ibn Salama daga Ammar ibn Abi Ammar ya kawo ta amma ba tare da maganar ga inda za a aje namiji ga inda za a aje mace ba binahuhi da makamancin wancan hadisin wa zakara anna al-imam kana ibn Umar kuma ana fadar cewa shi limamin da ya ja sallah a wannan lokacin Abdullahi dan Umar ne qala yace wa kana fil qaumi al-Hasan wal Husain wa Abi Huraira kuma a lokacin a cikin mutanen da abun ya faru a gaban su akwai al-Hasan da Husain akwai Abu Huraira wa nahu min 80 da kusan mutun 80 min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wa rawahu ash-sha'bi imam ash-sha'bi ya ruwaito fa zakara kayfiyatul wadi amma shi ya ambaci kayfiyar yanda za a ajiye su din bin hawhi da makamancin haka wa zakara anna al-imam kana ibn Umar sai kuma ya ambaci cewa shi limamin a wannan lokacin da ya ja sallar Abdullahi dan Umar ne ولم يذكر السؤال قال وخلفه ابن الحنفية وخلفه ابن الحنفية والحسين وابن عباس وفي رواية وعبد الله بن جعفر يا أم بتشي وشيل إمام أو نلوك تشي عبد الله بن عمر أما بي أم بتشي بيابا kaga a cin yace fa sa'altuhum an zalika a wacin ruwayar to anan kuma bai tambaye su ba qala wa khalafahu ibn al-hanafiyata sai ainin wato Muhammad ibn al-hanafiya da al-Husain ibn Ali da ibn Abbas wayannan dukkan nusu sai suka bi bayan sa wa fi riwayatin wa Abdullah ibn Ja'far wayannan duk suna bayan liman kuma suna kallo abin da ya faru kuma babu wanda yake inkari dan tabbatar da cewa wannan shine sunna ويجوز أن يصلى على كل واحد من الجنائز صلاة duk cewa kuma ya halatta kowanne ɗaya daga cikin matattu ay masa sallar shi kadai li'annahu al-asl ruwa wannan shine asali wancan ay maja a hada mutum biyu uku ko hudu ko biyar a sallace su lokaci ɗaya ba shi bane asali shine kowanne kowace gawa ko kowanne mutum ya mutu a sallace shi kadai an gane ko li'annahu al-asl ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سيد النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك يا أيكت هكم في شهداء أهود الشهيدة ونسك الشهادة وتؤدوس أهود وفي ذلك حديثان شما أشكين هكم أكوى حديثي قدابيو الأول حديث نفرق عن عبد الله بن الزبير أنكر ورد عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما وتقدم في المسألة وأنم بيان ياقبات عن مسألة 50 ترى الحديثة wato a hadisi na biyu shafi na 82 athani sai hadisi na biyu an ibn abbas hadisin da abdullahi dan abbas radiyallahu anhu ma yarwato kale yace lamma waqafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala ala hamza lokacin da manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya akan gawar hamza zai sallace shi amarani sai bani umarni fahoyi'a ila alqibla sai aka shirya wannan wato gawar sayyidina ali aka shirya ta aka tsara ta zuwa alqibla ila almasjid a cikin masallaci thumma kabbara sannan sai manzo Allah ya kabbara tis'an kabbara tara thumma jama'a tilka thumma jama'a ilayhi ashwada sannan thumma jama'a ilayhi shwada sannan aka dinga tara masa shahidai aka dinga taro shahidai kullama utiya bi shahidin duk sanda aka zo da wani wanda ya mutu a shahada wudi'a ila hamza sai a je a dora shi a aje shi inda hamza yake fa sallallahu alaihi shi ma sai manzo Allah ya masa sallah waja'ala ash-shuhada ma'ahu hatta salla alaihi wa ala kai fa sallallahu alaihi wa ala ash-shuhada sai manzo Allah ya salla ga sayyidina hamza da kuma shahidan da ke tare da shi hatta salla alaihi har dai duk sanda yawa wani sallah to sai ya hada da sayyidina Hamza ya sallace su wa ala shuhada'i akan shahidai kuma ithnatai wato 72 rajulan wato wa ala shuhada shahidan su kuma wato sun kai kaman kimanin 72 ko kuma wa ala shuhada ithnaini wa sab'ina salatan akan wanda suka yi shahada din kuma sai sallah 72
saboda duk wanda aka karo sai a sake sabuwa
in an yi aka karo mutum ɗaya sai a kuma kawo sabuwa aka kuma karo na uku sai a kuma kawo sabuwa aka na hudu sai a kuma kawo sabuwa haka akai akhrajahu at-tabarani fi mujma'ihi al-kabir min tariqi muhammad ibn ishaq ta hanyar muhammad ibn ishaq haddathani muhammad ibn ka'ab al-qurazi yake cewa muhammad ibn ka'ab al-qurazi ya ainihin wato ya zantar da ni wannan hadisin wal hakam ibn uyayna da hakam bin uyayna an miqsamin daga miqsam an mujahid anhu daga mujahid dai anhu daga gare shi kuntu sai na cewa hadha sanadun jayyidun wannan kuma isnadi ne mai kyau rijaluhu kulluhum siqatun wato marwaitan hadisan gaba ɗayan su siqat mutanen kirki ne amintattu ne wa qad sarraha fihi muhammad ibn ishaq didda cewa muhammad ibn ishaq ya bayyana a ciki bi tahdith da cewa da kalmar haddathana fa zalat shubhatu tadlis ko tadlisi sai shubhan nan ta ainihin wato tadlisin sa sai ta zama ta kau wa yabdu anna al imam suhaili sai ya bayyana cewa al imam suhaili wal hafiz ibn hajar al asqalani rahimahumullah ala hadha al isnad suna kan wannan isnadin faqad qala al hafiz fil habir imam al hafiz ya fada a cikin al talkhis al habir a mujalladi na 5 shafi na 153 da 154 wa fil babi aidan hadith ibn abbas a cikin wannan babin kuma har wayo an samu hadisin abdullahi dan abbas rawahu ibn ishaq wanda ibn ishaq ya ruwaito shi qala shi kuma yake cewa haddathani malla attahimu wanda wato haddathani ya zantar da ni wane ne yace malla attahimu wanda bana tuhumarsa an gane ko haddathani malla attahimu kaga min anwa'u tahammul kenan wanda babu tuhuma akan shi ya zantar da ni an miqsamin shi kuma yace yaji hadisin daga miqsam shi kuma miqsam din nan maula ibn abbasin bararran bawan abdullahi dan abbas ne shi kuma miqsam ko kuma abdullahi dan abbas shi kuma fadakar al haditha nahwahu sai ya ambaci wannan hadisin kamar wancan illa annahu qala sai dai yace sab'an badala tis'an yace wani 7 ne a madadin 9 thumma qala sannan yace qala suhaili yake cewa in kana alladhi abhamahu ibn ishaq idan ya zama a waccan ruwayar da yace haddathani malla attahimu ai bai faɗi sunan sa ba wanda bana tuhuma ne ya bani labari to waye wannan wanda baya tuhuma sai malai yace in ya zama muhammad ibn ishaq ne huwa al-hasanu hadisin hasan ne wa imara huwa da'if shi imara din shine da'ifi wa illa fahamulu hujjatan fihi wa yake cewa wa illa famajhulu la hujjata fihi fa huwa da'ifun wa illa fa hujjatun la famajhulu la hujjata fihi inta ko sai yake cewa in kana alladhi abhama ibn ishaq huwa al-hasan ibn imara fa huwa da'ifun in ya zamanto wanda ya boye sunan sa a cikin yace an malla haddathani malla attahimu in ya zama wanda ya boye din nan ibn ishaq ne an gane ko in ya zama wanda ibn ishaq ya boye shine al-hasan ibn imara fa huwa da'ifun to shi wannan da'ifi ne an gane ko wa illa in ko ba shi bane fa majhulul lahu jata fihi wa illa in ba al-hasan ibn imara bane fa majhulul to ba san waye ba to wannan magana la hujjata fihi inta ba shi kaga kenan ba shi da hujja in wancan ne da'ifi ne in ko ba shi bane majhuli ne qultu waye mai wannan maganar kenan ibn ishaq qultu albani yace wal hamilu lis-suhaili ala zalika abinda ya dauki suhaili zuwa ga wannan maganar ma waqa fi muqaddimati muslim shine abinda ya faru a muqaddima ta sahihu muslim an shu'uba daga shu'uba anna al-Hasan ibn Imara cewa shi al-Hasan ibn Imara dinnan haddathahu ya zantar da shi hadisi anil hakam daga al-Hakam an miqsamin daga miqsam an ibn Abbas daga dan Abbas anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama ala wato salla ala qatla Uhud manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi salla ga waɗanda aka kashe a yakin Uhud fa sa'altul hakam yace sai na tambayi al hakam fa qala sai ce lam yusalli alaihim yace bai musu salla ba inta lakin hadith ibn Abbas na ruwaya min turuqin ukhra sai dai hadisin Abdullahi dan Abbas an ruwaice shi ta hanyoyi da dama qultu albani sai kuma cewa thumma zakara ba'dha sai ambaci wasu walaysa min ha tariqu at-tabarani hadhi amma da a cikin hanyoyin babu wannan hanya ta imamu at-tabarani wa hiya tadullu ala anna al-mubhama fi tilka riwaya wannan sai nuna wancan da aka boye sunan sa ba san waye ba wato cikin wa'anda suke mubhamai a can an gane ko wa hiya allati tadullu ala anna al-mubhama fi tilka riwaya laysa majhulan wala da'ifan wannan sai ya nuna wancan wanda aka nuna cewa mubhami ne ba a san waye ba a waccan ruwayar laysa majhulan ba majhuli bane wala da'ifan ba kuma da'ifi bane bal huwa thiqatun ma'ruf thiqa ne kuma sananne wa huwa muhammad ibn ka'b ibn al-qurazi ba al-hasan ibn imara din can bane wanda aka yi ibhamin sa din nan ba majhuli bane ba da'ifi bane waye sai ce sananne ne kuma thiqa ne wane ne shi sai ce wa huwa muhammad ibn ka'b ibn al-qurazi aw al-hakam ibn utayba ko dai muhammad ibn ka'b ibn al-qurazi ko kuma al-hakam ibn utayba aw kilahuma jami'an ko susu biyan gaba daya wala yaqduju ala hadha qawl al-hakam dan haka maganar al-hakam ba za ta zama suka ko ba za ta kawo tawaya da tasgaro ba akan haka fi riwayati muslim da tazo cikin riwayar muslim lam yusalli alaihim wace riwayata lam yusalli alaihim bai musu salla ba li jawazi anna al-hakam nasiya saboda halaccin zai iya yiwa hakan bin utayba ya manta ma kana haddasa bi shi ma ya manta abinda ya taba zantar da shi kama waqa mithluhu kamar yanda irin wannan ya faru li gairihi ga wani shi al-hakam bin utayba an gane ko fi gairihi ma hadithin wato li gairihi fi gairi ma hadithin a hadisai ba guda ɗaya ba guda biyu ba an samu mutum shi zai zantar da hadisi kuma daga baya ya manta shi ya zantar da hadisin wannan ba wani abu bane ana iya samu kai ka bada labarin ka manta ka bada labarin wata rana aka zo aka ce ai kai ka ba mu labarin ka ce kai anya ko ni ne saboda ko saboda tsufa ko saboda sabgogi sun yawa ko dai wani abu cikin sha'anin mantuwa walau sallamna jadalan anna inkara al-hakama li hadithi yaqadahu fi sihhatihi anhu inda ma mun mika wuya mun sallamawa abokin jayayya sallamawa irin ta sakarwa abokin jayayya inda mun wannan sallamawar cewa anna inkara al-hakam inkarin da hakam yayi cewa lam yusalli alaihim manzo Allah bai yi wa shuhada Uhud salla ba to inkara al-hakam li hadithi hakam da yayi inkarin hadisin da shi ya ruwaito shi da kansa wato wannan yaqadahu fi sihhatihi anhu walau sallamna jadalan anna inkara al-hakam li hadithi yaqadahu fi sihhatihi mu dauka ma wannan inkarin na hakam zai iya sukar ingancin hadisin da ake jinginawa zuwa gare shi falanu sallimu anna zalika yaqadahu fi sihhatil hadithi nafsi amma ba za mu sallama ba a ce wannan iya wannan maganar yana suka game da ingancin hadisin shi kansa ma dama annahu rawahu thiqatun akhar matakar wani thika din ya ruwaito shi ba waccan hanyar ba wal qurazi matakan muhammad bin ka'b bin al qurazi shi ma ya ruwaito shi wa hadha wadihun insha Allah ta'ala da ko da an samu tasgaro ta waccan hanyar to wannan ba zai sa hadisin ya zama bai inganta ba domin ba zai zama suka ga ingancin hadisin kansa ba saboda ba iya al-hakam ibn utayba ne ya ruwaito ba muhammad ibn ka'b bin al qurazi ya ruwaito shi ba وهذا واضح ان شاء الله تعالى wannan kamar yanda malai saba magana ce ta harka sabga ce ta ilimin hadisi wannan shine yake kamar yanda ya saba ya kawo mana wasu fawaid wanda suka danganci isnadi sannan ya wuce qala an-nawawi rahimahullah fil majmu' al-imam an-nawawi a cikin al-majmu' sharh muhazzab a mujalladin sa na biyar shafi na 225 yace wattafaqu malamai sun hadu ala annal afdala akan cewa abinda yafi falala an yufrada kullu wahidin bi salati koda mutane da yawa sun mutu to abinda yafi falala a ware kowanne shi kadai a masa sallah an gane ko a kawo wannan an sallace shi a janye gawarsa a kawo na gaba shi ma an sallace shi a janye gawarsa wannan shine yafi an yufrada kullu wahidin bi salatin illa sahibat tatimma sai dai banda sahibat tatimma shi kan bai yadda da wannan ba fa jazama shi kan ya yanke bi annal afdal yace sam shi abinda yafi falala a wajensa an yu salla alaihim daf'atan wahida duk in dai ba mutun dai bane to a tattara su guri guda a sallace su lokaci guda li anna fi ta'jilad dafni domin a cikin yin hakan akwai gaggawa wajen binne mamaci wa huwa ma'amurun bihi kuma ka san wannan abu ne da akai umarni da shi in aka ce gawa wajen mutum 70 da wani abu kamar yanda ya faru a wannan hadisin ko wannan qadiyar da muke tattaunawa a ce kowanne sai an sallace shi daya bayan daya a gama yaushe kuma in aka ce za a yi haka haka kaga maganar a gaggauta kai ga janaza asiri ubil janaza ya zama ba a yi isra'in ba ke wal madhhabul awwalu li'annahu akthar amalan sai dai mazhabin farko wani mazhabi kenan na'am mazhabin kowace gawa a sallace ta ita kadai shine mazhabin farko a kawo wannan an sallace shi a janye a kuma turo wani an sallace shi a janye li'annahu aktharu amalan domin wannan shi aka fi aikatawa wa arjalil qabul kuma shi yafi sanya ran a karba domin an mayar zuwa asali aka koma asali shine kowace gawa a sallace ta ita kadai da haka wannan shine abin da yafi faruwa a mutum ya mutu a zo a sallace shi kadai sannan wannan shi yafi wato arja yafi bawo mutum sa rai lil qabul a karba walaysa huwa ta'khiran katiran kuma ba wani jinkiri bane mai yawa a sallaci wannan minti 3 4 5 a janye shi a kawo wannan na ba jinkiri bane mai yawa wallahi a'lam an gane ko da haka kaga akwai sabani in mamata wato janaza suka janaza ta zama tana da yawa shin a hada su lokaci guda a sallace su yafi ko kuma a ware kowa a sallace shi kadai to shine aka samu a kawal guda biyu wasu suna ganin a tattara su gaba daya a sallace su lokaci guda wasu kuma suna ganin a sallace su daya bayan daya وتجوز الصلاة على الجنازة في المسجد مسألة 71 يا حلت ين صلى غاوا a masallaci musamman lokacin damuna ko lokacin tsananin sanyi an gane ko wannan uzurruka ne da za su iya sa a shiga cikin ainihin wato masallaci ai sallar janaza li hadith Aisha radiyallahu anha qalat sabida hadithina na Aisha Allah ya kara mata yadda ta ce لما توفي سعد بن ابي وقاص لوكacin da Sa'ad ibn Abi Waqqas ya rasu to yana da wani gida aka ce a can al-Aqiq an ce tsakanin akwai milamilai tsakanin sa da cikin garin Madina to ran da zai rasu sai ya zama yana wancan gidan nasa na Aqiq a can ya rasu to lokacin da Sa'ad bin Abi Waqqas ya rasu arsala azwajun nabi sallallahu alaihi wasallam matan annabi sallallahu alaihi wasallam sun aika anyamun rubi janazati suka ce da Allah a shigo a zo a wuce da gawarsa fil masjid cikin masallaci suna so a kawo gawarsa cikin masallaci fa yusallina alaihi si masa sallah fa fa'alu sai suka aikata haka da aka gama shirya shi aka dauko shi aka kashi cikin ainihin wato masallaci matan annabi sallallahu alaihi wasallam suka shiga suka yi masa sallah fa waqifa bihi ala hujratihinna da aka zo shigewa sai aka tsaya da shi a inda dakunan su suke dakunan matan annabi sallallahu alaihi wasallam yusallina alaihi suna taimasa sallah wayannan su yi masa sallah wannan gungun in sun gama su wuce wayannan haka ukhrija bihi an fito da shi Sa'ad bin Abi Waqqas min babil janaiz ta ainin wato kofar janaiza akwai wata kofa da ba ana kiran ta fatuhul janaiz babul janaiz kai afwan ko ukhrija bihi min babil janaiz alladhi kana ila al maqa'id wannan babul janaiz an ce an kirata da babul janaiz saboda yawan sallar gawa da ake yi a gurin shi sa mu aka kira da ainin wato babul janaiz alladhi kana ila al maqa'id wadda take saduwa take sadar da mutun zuwa ga al maqa'id al maqa'id suka ce wani guri ne a daidai masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda akan zauna a wannan gurin dan mutun ya dan huta ko mutun ya dan zauna ya alwala ko kuma mutun ya dan biya wata bukatar sa a gurin ya tashi wasu su kuma suka ce al maqa'id din nan wato gurin hutawa ne mutum ya dan gaji kawai sai ya je gurin ya dan zauna ya huta in ya huta sai ya tashi tafi an gane ko al maqa'id wasu suka ce dutse ne a kusa da gidan sayyidina Uthman wani dutse ne kusa da gidan sayyidina Uthman wanda sayyidina Uthman yakan zauna a kansa kamar irin a ce kofar gidan mutum akwai wani katon dutse wani lokaci sai ga ya zama gurin zama to al maqa'id din shi ba wani dutse ne a kusa da gidan sayyidina Uthman yana yawan zama a kansa an gane wasu kuma suka ce al maqa'id ad-daraj wato kaman wata matattakala ce in kana so ka dan hawo wani abu sai a dan taka shi dan ka ƙara tsawo shine al maqa'id fa balagahunna to ma can annabi sallallahu alaihi wasallam sun nemi a shigo da Sa'ad bin Abi Waqqas dan su yi masa sallah wannan ya nuna halaccin sallar janaza ga mata ya halatta mata su yi sallar janaza an gane ko fa balagahunna anna an-nasa abu zalika sai daga baya matan annabi sallallahu alaihi wasallam suka samu labarin fa mutane suna ta gunaguni mutane sun aibata dan me yasa za a yi sallar gawa a masallaci ai su suna ganin babu dalilin da zai sa a yi sallar gawa a masallaci kamata a ce gurin musalla aka je wa qalu hadhihi bid'atu amma suka dinga cewa wannan ai bid'a ce ya za a ce a yi sallah a masallaci musallar gawa wannan ai bid'a ce ma kanatil janaiz yudkhalu biha wato gawar waki bas kasance ana wato yadkhulu biha yana wato ma kanatil janaiz yudkhalu biha ila al masjidi fa balaga zalika aisha ce bai dace ba a ce ana shiga da gawar waki cikin masallaci to suna wannan surutun fa balaga zalika aisha sai labarin wannan sai gumi ko kananan maganganu sai kai kunnan na Aisha fa qala sai ce ma asra an-nasi kai mutane da sauran mantuwa suke shine ma asra an-nasi mamakin sauran mantuwan mutane ko suka ce ma asra an-nasi mamakin yanda mutane suke saurun mantawa da sunna an gane ko an yi ila an yi ibu sai nan ya samu an yi ishu ko da ku gyara baya ishu bane ya ibu ne na aibu ne ta ce mamakin yanda mutane suke da saurin mantuwa ila an yi ibu har ta kai suna aibatawa ma la ilma lahum game da abinda ba su da ilimi abu alaina an yi marra bi janazatil masjid sun aibata mana sun ce ba mu kyauta ba da muka sa aka shigo da janaza cikin masallaci wallahi na Aisha tace na rantse da Allah ma salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala suhail bin bayda wa akhihi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi sallar gawa ba akan suhail ibn hasma da ainin wato dan uwansa illa fi jawfil masjid sai a cikin ƙwaryar masallaci an gane ko da aka kaga ana iya yin sallar janaza cikin masallaci akharajahu muslim ya fitar da wannan wato mujalladi na 3 shafi na 63 min dariqai ta hanyoyi guda biyu an ha daga uwar mu'minin Aisha wa ashabi sunan haka ashabu sunan su ma sun ruwaito wa gairihim da wasun su wa qad kharrajtuhu kuma nayi takharijin wannan hadisin fi ahkamil masajid a cikin wani littafi wanda ake kira ahkamul masajid min kitabi daga wani littafi na Al-Thamarul Mustadab wa ziyadatu li muslim wannan ziyada din ta muslim ce illa al-ula banda ta farko fa hiya lil baihaqi wannan ruwaya ce ta Imam al-Baihaqi wanda ya kawo ta a mujalladin sa na 5 shafi na ainihin wato 51 gaba ta 72 lakinnal afdalu afdala abinda yafi falala as-salatu alaiha yin sallar janaza kharijal masjid a wajen masallaci wannan shi yafi falala an gane ko yawa in an yi a cikin masallaci yayi amma ina yafi shine ayi sallah a waje kharijal masjid fi makanin mu'addin a wani guri da aka tanade shi lissalati alal janaza izi dan yin sallar janaza kama kana al'amru ala ahadi nabi sallallahu alaihi wasallam kamar yanda al'amarin yake a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama wa huwa al-galibu ala hadihi wannan shine yafi rinjaye akan wato bisa koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam wa fi zalika ahadith akwai hadisi akan haka al-awwal hadithi na farko an ibn umar radiyallahu anhu anna al-yahuda ja'u ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wani ba yahudi yazo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam bi rajulin minhum anna al-yahuda ja'u ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi rajulin minhum wa imra'atin yahudawa sun zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wani mutum daga cikin su da kuma wata mace wato duk yahuda kenan fa amara bihi ma azana ya sun yi zina ma'ana an samu wasu yahudawa sun yi zina yahuda ɗan uwansu suka kawo su ƙara wajen kotun annabi sallallahu alaihi wasallam cewa sun kama su sun yi zina fa amara bihi ma manzo Allah ya bada umarni da su farujima aka jefe su qariban min babi aljana'iz inda almasjid wato aka jefe su a kusa da wannan gurin da ake sallar janaza inda almasjid daidai masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam a duba lamba ta dai qalil hafiz fil fatih inna musallal janaiz wurin sallar janaiza kana lasikan bi masjidin nabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance amanne yake alike yake da masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ga masallacin annabi gashi min nahiyati jihatil mashriq ta nahiya ko bangaren wato gabas wa qala fi mawdhin akhar aw wani gurin da ban yake cewa a mujalladin shafi shafi na 108 wal musalla ita musalla al makanu alladhi kana yusalla inda hul eid wato musalla shine gurin da aka saba yin sallar idi a gurin wal janaiz ba sallar idi kadai ba har da sallar janaiza wa huwa min nahiyati baqi'il garqad to ita kuma makabartar madina tana bangaren wato nahiyar baqi'ul garqad wato tsohuwar makabartar nan ta madina nafu أخرجه البخاري إمام البخاري فتد وانا مجلد سنأوك شافي نتديد أمسند بيار وترجم له يا ما يمس ترجم وللحديث الرابع حديث نهود الآتي ميزوا بباب الصلاة قمد باب صلى على الجنائز أكن جنازة بالمصلى والمسجد حكا يقول باب باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد babun da yazo na a iya yin sallar janaza ko a masallaci ko kuma a musalla athani nabiyu an jabir radiyallahu anhu qan mata rajulun minna jabir ya ce wani mutum ya mutu ya rasu a cikin mu fa gasalnahu muka yi masa wanka wa wada'nahu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam haisu tudaul janaiz muka je muka ajiye shi a inda ake ajiyewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gawawwaki inda maqami Ibrahim a daidai gurin da maqami Jibrila kai inda maqami Jibrila a daidai inda Jibrilu alaihi salam yake tsayawa thumma adhanna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan sai daga baya muka yi izini ga annabi sallallahu alaihi wasallam bisalati alaihi da ya shigo ya masa sallah faja'a ma'ana wato sai ya zo tare da mu fa sallallahu alaihi sai sallah a gare shi yazo tare da Musa ya salla a gare shi wannan me yake fa'idantarwa me hadisi yake fa'idantarwa wada'nahu li rasulillah haisu tudaul janaiz inda maqami jibrila thumma adanna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bisalati alaihi wannan ya nuna cewa ba a masallaci bane na fata an gane yawa kamar yanda hadisin farko yana nuna cewa an yi a masallaci kuma babu laifi a masallaci kamar yanda hadisin Sa'ad bin Abi Waqas shi ma abin da ya faru kenan a masallaci shi ma aka yi masa sallah ko shi yasa har ma malamai suke cewa wannan yana nuna ilimin nana Aisha radiyallahu anha ka duba yanda duk an manta amma ita bata manta ba kuma ta yi musu reference tana musu da hadisi sannan nabiyu suka ce wannan hadisin na nana Aisha yana nuna cewa ya halatta mata su sallar janaza sannan na uku suka ce rashin mutane dan sun jahilci sunna baya sa yin aiki da ita koda mutane ba su jahilci sunna ba sai ai aiki da ita kuma ai musu bayani cewa wannan abu da suka ga an yi sunna ne kamar yanda na Aisha radiyallahu anha ta yi a cikin wannan hadisi wannan hadisin Imam Al-Hakim ya fitar da shi wa gairuhu wata kaddama hadisin ya gabata bi tamamihi cikakken sa fil mas'ala mas'ala ta 18 ta 17 al-hadithu thalith hadisi na uku min al-faqara na gaba ta zai sa'd wato shafi na 16 wa fil babi an ba'd ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam cikin wannan babi an samu hadisi daga wasu cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wa qad madha hadithuhu fil mas'ala hadisin wannan din ya riga ya gabata fil mas'alati wato akan wannan mas'ala ta 59 hadisi na 4 da kuma na 6 shafi na 89 athalis sai na uku an Muhammad bin Abdullah bin Jahash an karbo daga Muhammad bin Abdullah bin Jahash radiyallahu anhu kale yace kunna julusan bi fana'il masjid yace wata rana muna zauna a farfajiyar masallaci haythu tuda'ul janaizu inda ake ajiye gawa in za a yi sallah wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jalisun baina adhuhurina manzan Allah a lokacin sallallahu alaihi wasallam yana zaune tsakankanin mu farafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam basarahu sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga basarahu ila sama ganin sa izuwa sama an gane ko yawa farafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ra'asa wato basarahu ila sama kaga mahallu shahid kunna julusan bi fina'il masjid haythu tuda'ul janaiz wannan ya nuna cewa akwai gurin da ake zuwa a ajiye gawa ayi mata sallah wannan kamar shine asali duk da cewa in ta kama ana iya yi a masallaci akhrajahu ahmad imam ahmad ya fitar da wannan mujalladi na 5 shafi na 289 da al-hakim mujalladi na 2 shafi na 44 wa qala sayyul isnad imam abu abdullah al-hakim an-nisaburi yake cewa wannan hadithin isnadin sa sahihi ne wa wafaqahu az-zahabi imam az-zahabi ya wafaka masa fi talkhisi ya cikin talkhisin sa wa aqarrahu al-munziri imam al-munziri ya tabbatar da shi fi targhibi ya cikin at-targhib wa tarhib mujalladi na 3 shafi na 34 wa fihi abu kathirin a cikin hadithin akwai ko isnadin akwai wani da ake kira abu kathirin maula muhammad bin jahsh auradahu ibn abi hatim ibn abi hatim ya kawo shi ya ruwaito hadisin sa a mujalladin sa na 4 shafi na 2 mujalladin sa na 2 da na 4 shafi na 429 da 430 walam yadhkur fihi jarhan wala ta'dilan amma shi da ya tashi kawowa bai yi suka ba bai kuma adalantar ba ma'ana bai yi al-jarh wa ta'dil ba وكذلك قال الهيثمي هكا الحافظ الهيثمي يكي تشوا في ذلك أجمد هكا فقد قال فيه الحافظ الحافظ ابن حجر واتو يارغا واتو فقد قال فيه الحافظ حافظ يا فلا أكون ونم في التقريب ابن حجر أتكين التقريب التقريب ثقة يكي تشوا ونم متن أبو بكر ابن محمد ابن جهش واتو متن كركيني نافتان غاني thika yace thika ne wa zakara fi tahzib ya fada kuma cikin tahzib annahu rawa anhu jama'atu min athiqat an samu da yawa daga cikin thiqat sun yi ruwaya daga gare shi wa annahu wulida kuma an haife shi ne fi hayatin nabi sallallahu alaihi wasallam lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana raye fa mithluhu hasanul hadis irin wannan ai kaga hadisin sa zai zama hasanul hadis mai hadisin sa kyakkyawa ne insha Allah ta'ala la siyama musamman ma fi shawahid in akai ya samu ash-shawahid ar-rabi'u nahdu an abi hurairata radiyallahu an anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na anna jashiya fil yawm alladhi mata fihi kharaja ila al-ina ila al-musalla fasaffa bihim wa kabbara arba'in yana tabbatar da cewa asali dai shi a fita fili a sallaci mamaci duk da cewa akwai halaccin yin sallar mamaci a cikin masallaci sai ya ce ga hadithin Najashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanar da mutuwar Najashi a ranar da ya mutu kuma ya fita da sahabbansa ilal musalla zuwa musalla filin sallar idi ko kuma wajen sallar janaza fasaffa bihim wa kabbara arba'in yayi musu sahu kuma yayi kabbara guda hudu akharajahu shaykhan bukhari da muslim sun fitar da wannan wa gairuhu ma da wasun su bi alfazin da lafuzza daban-daban wa ziyadatin kathira da kuma ƙara-ƙara masu yawa wa kat taqaddama dhikruwa wanda wannan ziyadat din duk ambatan su ya gabata majmu'atan adun qulafi siyakin wahidin a cikin zance guda daya ma ziyadatin ukhra tare da wasu ƙara-ƙaran daban fi ahadithi jama'atin akharin cikin hadisan wasu jama'ar daban min as-sahabati daga sahabbai wa qad bayyantu zalika nayi bayanin haka fil mas'ala a mas'ala ta 59 al-hadithu as-sabi' hadithi na 7 safha shafi da 89 zuwa na 90 wal hadith shi kuma wannan hadithin ma tarjama lahu al-bukhari imam al-bukhari yayi masa tarjama bima dalla alaihi da abinda yake nuni a gare shi min as-salati fil musalla nayin salla ba a masallaci ba fil musalla a fili filin sallar gawa ko filin sallar idi kama sabaka dhikruhu fil hadith al-awwal kama yanda ambatan sa ya gabata a hadisi na farko qultu sai nace wa min al-gara'ibi yana daga abin da yake bako mawqiful hafizul bayhaqi yanda al-hafizul bayhaqi ya tsaya min hadhihi sunnah inda ya kafe game da wannan sunna a'ani as-salatu 'ala al-janazati ina nufin wato sallar janaza fil musalla a musalla fa innahu lam ya'qid laha fi kitabihi al-kabir yace ina nayi wato akwai abun mamaki game da matsaya mawqiful hafiz al-bayhaqi wato matsayar al-hafiz al-bayhaqi min hadhihi sunnah game da wannan sunna ma'ana ta as-salata 'ala al-janaza sallar janazati sallar janaza fil musalla a fili ba a masallaci ba fa innahu domin shi al-hafiz al-bayhaqi lam ya'qid laha fi kitabihi al-kabir as-sunan as-sunan al-kabir wato a cikin sunan al-kabir bai kulla babi akan wannan mas'alar ba an gane ko baban khasan wani babi ke bantacce ma akatharatil ahadith al-warida duk da yawan hadisan da suka zo fihi akan wannan kamara aita kamar yanda ka gani ma annahu aqada baban amma kuma abun mamaki al-hafiz al-bayhaqi ya kulla babi mufradan babi guda wanda ya ware shi ya kadaita shi lissalati alaiha na yin salla a cikin wato ga sallar janaza fil masjid a masallaci ma'a annahu laysa fihi illa hadith Aisha duk da cewa babu wani hadisi na halatta yin salla a masallaci ta janaza in banda hadithin Aisha amma hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi salla a musalla an kawo gawa musalla annabi ya sallace ta ga sunan ba adadi yace to amma abun mamaki al-hafizul bayhaqi har ya gama sunanul kubra bai kulla babi da yake nuna babi na musamman na yin sallar gawa a musalla ba amma ya kulla babi ya ware shi na babin yin salla ta gawa a ina a masallaci duk da cewa babu wani hadisi da zaka kafa hujja da shi na yin sallar gawa a masallaci sai hadisin Aisha thumma jara ala sunanihi ba'du shafi'iyya sannan wasu daga cikin shafi'iyya suka gudanar akan sunnar su ma suka tafi akan wannan sunna ta sa fi muktasarati ma cikin takaitattun littafan su fa aghfalu salata duk sai suka maida hankali wajen yin magana akan sallah gawa a masallaci amma fa aghfalu suka gafala da as-salatu alaiha yin salla akan gawa fil musalla ba a masallaci ba a musalla kan Nawawi kaman Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala fi minhajid dalibin a cikin littafin sa minhajid dalibin fa kale yake cewa wata juzu salatu a cikin yake cewa salla tana halatta fil masjid a masallaci ma'ana sallar janaza tana halatta a masallaci walau annahu adafa ila zalika ina ma ya jingina zuwa ga wannan magana nahwa qawlihi kaman fadin nan nasa wato sannu salatu alaiha fil musalla la asaba ina ma da ya fadi wancan kuma ya jingina cewa an sunnanta yin salla akan janaza fil musalla ba a masallaci ba a musalla la asaba to da yayi daidai da ya dace amma shi ma sai ya bi sawun Imam al-Baihaqi a cikin Sunanul Kubra sai suka yi magana akan sallar gawa a masallaci amma ba su yi magana sallar gawa a ina ba a inda yake musalla وقد أكّس ذلك الباجوري لذا تشواشي كما الإمام الباجوري يا قد أكّس هكا في هاشية باتو في هاشيته أهاشية دنسا على ابن القاسم ديه وابن القاسم فقال سيف داء مجلد نتشافي نتريه لدى عشرين دهدو ويسن أن تكون الصلاة عليه بمسجد سيف أن سننت an takuna salatu alaihi wai salla akan mamaci ta kasance bi masjidin a masallaci thumma lam yadhkur as-salata alaiha amma shi ma fa bai ambaci yin salla akan mamaci ba fil musalla a musalla wal haqu zance na gaskiya ma zakarna shine abin da kaji mun ambata min sunniyati ma al qawli bi jawazi as-salati alaiha fil masjidi wato mun bisa ga gaskiya shine abinda muka ambata na sunnancin tare da kuma fadin halaccin yin sallar gawa a masallaci li hadisi Aisha amma sunnar shine yin sallar gawa a ina musalla wa hamluhu ala annahu kana li amrin aridin ba'id daukan cewa sallar gawa da aka yi ta a cikin masallaci an yi ta ne saboda wani al'amari da ya bujuro wannan magana ta yi nisa tana da nisa wannan ba ta kusa da daidai li'annahu law kana kadhalika domin da haka ne wani dalili ne yasa wani abu ne da ya bujuro yasa aka yi sallar a masallaci lama khafiya ala sayyidati Aisha to da wannan dalilin ba zai boye wa nana Aisha ba radiyallahu anha wa man ma'aha da wadanda ke tare da ita min ummahatil mu'minin ai su suka ce a shigo musu da gawar Sa'ad bin Abi Waqqas cikin masallaci kuma har da aka yi mamaki ake ai bata abun nana Aisha ta ce abun mamakin saurun mantuwar mutane annabi sallallahu alaihi wasallam yayi salla akan ibnu bayda a masallaci kaga ba a ce saboda ruwan sama ko saboda sanyi ko saboda kaza ba an gane ko wala ma dalabna idkhal al janazati ila al masjid biduni uzri aida akwai dalili da wani uzuri ne yasa aka shigo da manzo Allah yayi wa ibnai bayda sallah a masallaci to da wannan uzurin to ai su da ba su nemi a shigo da gawar ko janazar sa'adu cikin masallaci ba tare da wani uzuri ba wa hadha bayyinun insha Allah ta'ala wannan kuma abu ne a bayyane insha Allah ta'ala da haka yin sallah sunna ne yin sallah a musalla amma ya halatta yin sallar gawa a ina to shine sai mu tashi al-khamis ko bai ku ya hakuri mu karasa al-khamis nan dan naga shi kadai ne alayi al-khamis qawluhu sallallahu alaihi wasallam man salla ala janazatin fil masjid fa laysa lahu shay wanda duk yayin sallar janaza a masallaci fa laysa lahu shay'un bashi da komai ba komai as-sahiha hadisi mai lamba ta 2352 sai mu tashi gabar wala ya juzu salatu alaiha bainal qubur mun zo kan gaba kenan ko bai kawo muku al-khamis din ba duk bai kawo muku ba mu ya kawo al-khamis abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi gotin tuba harshe Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullahi